This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Kujama, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugabannin duniya sun mayar da martani ga hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yanke ranar Juma'a, cewa Isra'ila ta dakatar da hare-haren da ke kaiwa a kudancin birnin Rafah na Gaza, matakin da ya tsananta matsin lamba daga ƙasashen duniya kan Isra'ila dangane da farmakin da take kaiwa Gaza. Amma Isra'ilan ta ce ba za ta amince da hakan ba. Da yake karanta hukuncin, shugaban kotun ICJ Nawaf Salam ya bada misali da yanayi na musamman ga masu rauni a Rafah. Ya kuma bayyana shakkun kotun cewa korar fararen hula da Isra'ila ta yi daga birnin kan iyaka ya isa ya sauƙaƙa kan babban hatsarin da fararen hula ke fuskanta a wurin. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ofishin firaministan Isra'ila da na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sun yi allawa da matakin da kotun ta ɗauka, inda suka bayyana zargin da Afirka ta Kudu ta yi wa Isra'ila a kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague dangane da kisan ƙare dangi ƙarya ne kuma abin tsoro da ƙyama. Masu ba da agaji sun yi gargaɗi jiya Juma'a cewa halin da ake ciki a yankin arewacin Darfur Alfasha yana ƙara yin muni a kowace rana, saboda asibitin ƙasar ɗaya tilo da ya rage yana da kusan mako guda na kayayyakin aiki da suka rage, kuma yayin da waɗanda suke jikkata ke ƙaruwa. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Durajic ya shaida mana neman labarai cewa faɗin ya tilasta dabban mutane tserewa tun daga ranar 10 ga watan Mayu, kuma ya yi sanadin mutuwar dabban fararen hula. A ranar 10 ga watan Mayu ne rikici ya ɓarke cikin Alfasha tsakanin dakarun sojin Sudan da ke birnin da kuma dakarun sa-kai na Rapid Support Force waɗanda suka kai hari garuruwan da ke kewaye kafin su shiga babban birnin ƙasar. A cewar wata ƙungiyar agaji ta likitoci ta Doctors Without Borders da ke birnin Paris, wacce aka fi sani da MSF a taƙaice, aƙalla fararen hula 700 ne suka jikkata sun isa wannan asibiti na ƙarshe da aka fi sani da Asibitin Kudu a cikin makonni 2 da suka gabata. 85 daga cikinsu sun mutu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, ƙasashen Mali da Rasha sun ƙaddamar da aikin gina tashar samar da wutar lantarki mafi girma a yammacin Afirka, inji ministan makamashi na ƙasar Mali Bintou Camara a gidan talabijin na ƙasar. Hakan na zuwa ne yayin da ƙasar ke ci gaba da fama da matsalar wutar lantarki, inda rabin al'ummar ƙasar ne kaɗai ke samun wutar lantarkin. Tashar samar da wutar lantarki ta farko a fannin girma a ƙasar da ma a yankin za ta rage ƙarancin wutar lantarki da ke addabar ƙasar mu a halin yanzu, kamar yadda Camara ya shaida gidan talabijin na ƙasar Mali ORTM. Grigory Nazarov, daraktan kamfanin Nova Wind na ƙasar Rasha mai kula da ginin, ya ce ana sa ran za a ƙara samar da wutar lantarki a ƙasar Mali da kashi 10 cikin 100. Ƙungiyar Tarayyar Turai da Amurka da ƙawayenta sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa jiya Juma'a game da ƙaruwar tashin hankula a Myanmar. Sanarwar ta ce mu, wato Australia da Canada da Tarayyar Turai, Jamhuriyar Koriya da Malta da New Zealand da Norway da Sweden da Birtaniya da kuma Amurka, mun damu matuƙa game da ƙaruwar rikice-rikice a Myanmar da kuma musamman ƙaruwar cutar fararen hula wanda ke haifar da taɓarbarewar haƙƙin bil'adama da rikicin bil'adama a duk faɗin ƙasar. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa ranar Juma'a ya samu rahotanni masu ban tsoro daga jihar Karen da ke arewacin Myanmar game da tasirin faɗan da ake tsakanin sojojin ƙasar da sojojin Arakan, wata ƙungiyar ƙabilanci da ke ɗauke da makamai kan fararen hular Rohingya. Da ƙarshe wata kungiyar da ke zaune a Oklahoma ta nan Amurka ta bayyana cewa an harba wasu kiristoci masu aikin mission uku daga ofishin dakadanci a Haiti a wani harin kwantan bauna da wasu ƴan daba suka kai musu a Haiti. Masu aikin mission din suna fakewa a wani gida lokacin da ƴan kungiyar suka fara harbi a gidan da misalin karfe 9 na ran Alhamis. Kungiyar ta faɗa a cikin sakonni biyu na Facebook. Rikicin gungun kungiyoyin da aka shafa watanni ana yi a Haiti.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamualaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya da goma an tashi lafiya
lafiya ka lawa alheriya
wurin na ku bagobura lafiya ga naji waka bagobura ta ratsa
ka gwarai kuwa ta shiga ka sai da wai ta taje maka
mo to babban bako mace na a wannan shirin na yau
eh Haruna Shitu da aka fi sani da Haruna Zango ba
haka yake da waka shi ta bagobura akwai jerin wakoki
gaskiya
to muna godiya da samun kasancewar shi shigo shi a wannan zauren to baba bari mu fada zangon gaishe bari mu bude babin da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga ango da amarya Yakubu Yohana Maina da amaryarsa Adijar Sani Gidado waɗanda za a ɗaura ma aure ranar 1 ga watan Yuni da karfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Seminary da ke Jos a jihar Plateau ana bikin sallama amaryan ranar 30 ga wannan wata na Mayu a majami'ar Ekwa Bishara 3 da ke Jos wato layin a fata kenan da karfe 2 na yamma to Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin sai kuma wannan sakon taya murna ga iyalan Alhaji Ibrahim Muhammad Ashaka da na Alhaji Munir Umudele na daurin aure ƴaƴansu Abdul Mumin Munir Sulaimani da aka fi sani da Shola da kuma amaryarsa Maimunatu Ibrahim Mama wanda za a daura yau Asabar kenan 25 ga wannan watan Mayu da misalin karfe 10 na safe a babban masallacin Bukur ko kuma Central Mosque unguwar Doki Bukur jihar Plateau to Allah ba da zaman lafiya sai kuma wannan gaisuwar taya murna da sakon fatan alkhairi zuwa ga ambassador Mustapha Sam na daurin auren ƴarsa Aisha Mustapha Sam da angunta Abubakar Kuruma wanda za a daura auren nasu yau Asabar din nan wato 25 ga wannan watan Mayu a nan Maryland a Amurka kenan a masallacin Dianet Center of American Mosque dake lamba 9601 a Goodluck Road Langham wato bayan sallar azhar kenan za a yi wannan auren a nan Maryland. To Allah ya bada zaman lafiya da kuma zuri'a daya ba.
To amin summa amin. Bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziyya ga Yusuf Abdullahi Roni da matarsa Safiya Dano Abdullahi domin rasuwar mahaifiyar Sime gidan Aroni da ke karamar hukumar Roni jihar Jigawa. To Allah ya ba da jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga wakiliyar mu Tamal Abari domin rasuwar gobbarta kanwar mamata wadda Allah ya mai rasuwa ita ma a cikin wannan makon. Allah ya sa ta huta, Allah ya kuma kyautata namu karshen duka.
Amin summa amin. Sai kuma ta'aziyya ga babban limamin masallaci Ibn Taymiyya a nan Maryland America kenan, kuma shine shugaban talbijin yanar gizo na Walkiya TV a birnin Kumasi, Sheikh Firdaus Ladan, na rashin uwar gidansa Hajjia Taiba Abdulsalam, wanda Allah ya karbi ranta a wancan Lahadi yayin da take halartar bikin auren diyar yar uwanta a Kaduna, Nigeria. Kuma an riga an shafa addu'anta a Kaduna, za a yi wata addu'ar kuma a birnin Kumasi. Sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Fitwa a unguwar Yalwa Kumasi na rasuwar baba Dallami, wanda yake bada sallah a masallacin Nation a Yalwa. Allah ya masa cikawa a makon da ya gabata, kuma muna taya iyalai alhinin wannan rashi, musamman yarsa Fauziya Adam da ke birnin London da wato ladaninsa kenan Alhaji Gurinshi a nan Kumasi Yalwa. To Allah ya ji kansa da sauran magabata, mu kuma ya kyautata karshen mu.
To amin summa amin. Muna kuma yiwa kungiyar da ake kira Goza Elite Forum a fata alheri a domin shirin wani gagarumin taro da za su yi a Goza jihar Borno da nufin karfafa zamantakewa da fahimtar juna. To da fatar a wannan taron zai kara karfafa danƙon zumunci da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma.
Amin.
Baba, kamar yadda muka faɗa, dama ta sake samuwa ga waɗanda suke kira domin ba da gudunmuwa ga shirye-shirye mu na dare, ko kamar yadda muka faɗa.
Yawwa, masu kira kai tsaye ba su yi tsokaci a kan shirin.
Yawwa, to na hakikata cewa suna jin sanarwai. Ranar Litinin za mu fara buɗe layuka domin masu sauraro su shigo kai tsaye su ba da gudunmuwa ga shirye-shirye mu, musamman a yin tsokaci kan abin da ya sha musu kai da kuma gina ƙasa. Bari mu mika gaisuwar fata alheri daga hannun Hashimu Dimauti Duso, Allah ya sa haka sunan ne yake, da jamhuriyar Nijar, wanda yake mika gaisuwar fata alheri, yace gare mu duka da kuma shirin Abare Huci, da fatar an tashi lafiya. Sai gaisuwar fata alheri daga Ahmadu Manaja Bauchi dake Bauchi unguwar Karufin Madaki, da yake so a mika mashi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Malam Musa Abdullahi Headmaster na makarantar babban mutum dake Shikal a Bauchi, sai Malama Ummi Umar dake koyarwa a karamar sakandare ta Bakaru, da mai girma Dan Juma Bauchi Honorable Alhaji Bashir Yakubu Lami, sai uban Duman Bauchi Alhaji Nasiru Ma'azu, sai tsohon sarkin ganin uban Duman Bauchi Alhaji Sirajo Moli, da Dan Ladi Kaura na Kauran Bauchi, sai sarkin garin Langas Alhaji Abdulrahman Yalwa. Daga ƙarshe yana gaida sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lami. Wannan gaisuwa ce ta sarakuna, da fatar an tashi lafiya. Sai kuma dubin gaisuwar fata alheri ga Haddabi mai kwamfuta mai yama da zaki su dangi Zomawa da Comrade Ilyasu Yakubu Digawa da Muhammad Nasir Sokoto, sai Taso Ilyasu Magami da Yahaya Dano Azare, sai Sani Ashakura da mai girma sarkin kudin Ugushi Idris Abubakar, sai Honorable Bala Kukani Kebbi da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga Isun Dila Faki da fatar alkhairi zuwa ga mai martaban auren Zazzau Hakimin Faki Alhaji Jafaru Aliyu da Sarkin Faki Alhaji Sani Jafaru Aliyu da kuma Sarkin Hausawan Garejin Olode Alhaji Rabi'u Gura. Yace na miƙa gaisuwa zuwa ga shugaban Hausawan Garejin Olode Alhassan Mai Akuya da Alhaji Bashir Mai Katako bakin kasuwa Faki da magajin gadan kaya Faki da Murtala Dan Faki da Gambo Laska Faki da Yakubu Izi Faki da kuma Jamilu Mai Kasida gidan Fulani Faki da Alhaji magajin yakin gidan Fulani da Ashiru Dan Kamashu Faki da Alhaji Haruna Walo Faki da Bala gidan Sharifai Faki da Aminu gidan Sule Koko Titi Faki da Gambo Mai Gada Dan Ganye Faki da Alhaji Harusu na Alhaji Tasi Faki da Lawal Hambali Dan Sulba da kuma Garba na Hali Kamba da Abubakar Sa'adu Danye da Garba Sabiola Gashuwa da Macido Sarkin Ruwa Faki da Tahiru Danju Faki da Nuhu Lawal Faki da Gali Suraki Faki da Masaudu Alasan Faki daga ƙarshe da ƴaƴansa Hassan da Husaina da Hassan da Husaini da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaida su Isu Dila Faki.
Yawa to baba ga fili ga mai doki.
Gaskiya. Ni ba gobe nake da shi.
Ba gobe. Ga na gobe na ba gobe da wanda gobe.
Haka. Madalla jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka VOA barkanmu da warhaka. To kamar yadda kuka ji a cikin gabatarwar wato jagororin shirin cikin iko Allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawaƙan katsina dukko tarayyar Najeriya wanda ya amsa katin gayyata ta daga katsina dukko ya tattaki ya zo nan mara ibin sani ba ko tsibiri zai wuce domin ya gaida gobarawa wato Haruna Zango mai waƙar bagobara ta zo katsina kamar yadda aka fi saninsa domin ɗan magana sun ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Malam Haruna sai a gabatar da kai ga masu wato sauraron muryar Amurka a wannan shiri na abari ya huce.
Da farko dai sunana Haruna Shitu wanda aka fi sani da Haruna Zango ɗaya daga cikin mawaƙan Hausa da ke Najeriya.
To madalla Malam Haruna ga ka a mara'i kuma jamhuriyar Niger ni ka zo yi.
To abinda yake tafe da ni koko ya kawo ni shine na zo domin amsa muhimmiyar gayyata da wannan tasha ta min taku mai albarka.
To Malam Haruna ba mu takaitaccen tarihin rayuwarka a gurgurje.
Da farko dai ni an haife ni a jihar Katsina na yi primary school na kuma yi secondary school na kuma yi karatu na Muhammadiya
na'am
shi ma bakin gwargwado abin da ya sawaka kuma na yi karatu na diploma gaba da secondary kenan wanda kuma gashi a yanzu muna cikin harkar waka ana ta damawa da mu
kai lalle an sha gwagwarmaya. To Malam Haruna me ya jefa ka cikin lamarin waƙoƙi waɗannan na Hausa na zamani?
To ka san ita rayuwa kowane ɗan adam da Allah ya yi shi akwai ɓangaren da ya aje shi kuma zaka ga wani tun yana yaro akwai abin da yake ra'ayi wanda kuma gurin shi Allah ya cika mishi wannan buri. To ni gaskiya ko da ina yaro Allah ya sanya min son waka wanda idan naje irin wuri haka wanda mawaka suke gabatar da waƙoƙi tun ma irin mawaka na gargajiya to gaskiya indai ana gabatar da waka ina jin a jikina cewa ina ma a ce ni ne wanda gaskiya abun yana tsamani sosai. Allah da ikonsa kuma sai ya nufa ni ma zanayi waka wanda gashi muna ta yi bakin kokari kuma alhamdulillah sako yana zuwa inda ake bukata.
To
ainihi za mu so sanin ko masu so sauraro za su sanin da wata waka ce ka fara yin waka.
To eh wakar kuma da na fara da ita ce wata waka ta baiko na baikon shi Ubangida na wanda shine Ubangida na a harkar waka. Da wakar baikon sa ce na fara lokacin da aka yi masa baiko shi da masoyiyarsa. To sai na rubuta wannan waka ta baiko na je a studio nasa na rera wannan waka. To wannan waka ma zan iya ce ma ita ce silar shiga ta harkar waka, saboda daga nan ne da Allah ya hada ni da shi kuma shikenan na ci gaba da zama a karkashin sa a studion shikenan, wanda nan ne ta fadi tashi, wanda har yanzu ni ma cikin ikon Allah gani da studio na.
To Mallam Haruna, cikin wakokin da kai akwai wata waka mai taken Bagobura ta zo ka tsina. Wannan waka ta daukan hankalin jama'a sosai fiye da yanda kake tunani. Shin ta yaya ma aka kai ita wannan waka?
Kai to ita wakar Bagobura ta zo ka tsina abin da ya sanya na yi ta, kasan da Bagobiri da Bakatsine dan Juma ne da dan Jummai.
Na'am.
Ko kuma in ce mu katsinawa iyayen gida ne ga Goburawa, shi yasa duk inda Bagoburi yake in ya ga Bakatsine zaka ga yana ba da girma haka karwa jikin shi yake, saboda ya ga mai gidansa.
Baba tilas mu jabirki na an kwaso bayani, amma idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa zamu karasa wannan hira ko. To muna ƙara jinjinawa babban baban mu da kuma abokin aikin mu wakilin mu Almansir
haka
da ya mana wannan hira. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana zamu nufi Ghana
insha Allah. Na muje mu gane kenan.
Yawwa, zamu je mu gane sai a ba mu aran kunnuwan su
insha Allah.
To baba, wannan labarin da zan baka yau labari ne da mai rubuta mai wanda ya wallafa yace wai ya faru ne, yace ya faru ne a jihar Yobe, ni dai ban da tabbacin haka. Yace wani yace wata mata ce ta lura cewa kullun idan mijinta ya kwanta sai ya juya baya ya ta, tunda dai kaga wannan zamani ne na internet. To baba, sai wannan wanda ya bada labarin sai yace bai, to haka ya lura matar ta lura cewa kowane lokaci suke tare da mijinta hankalin shi yana kan waya, yana ta abinda Hausawa suke cewa chatting a dandalin sada zumunta.
Na'am.
To sai aka ci sa'a wani lokaci ya tashi ya bar wayar a buɗe, sai da ta duba sai ta kula cewa ashe yana hira ne da wata a cikin waya. Kowane lokaci a wata abokiyar shi a Facebook yana hira a cikin waya. To shikenan sai ta yi dabara, sai ta buɗe wani shafi da sunan namiji, sai ta gayyace shi a matsayin aboki, sai ya ansa. Ya ansa, suka zama abokai kenan ba? A Facebook. Bai san cewa ita ba ce.
Oyo.
Shi ke nan sai, to kafin nan wannan hirin rakin da suke yi da waccan, ta ɗaɗɗauki hirin rakin ta kwafa ta ɗaɗɗauki hotunan. Duk ta ɗauka. Sai shi ke nan sai ta tura mishi da saƙo daga nise kai. Kai da irin yawwa wani ba a dandalin da kowa zai yawwa tsakanin su su biyu. Sai ta ce na lura cewa ta ce ni sunana wane, ni kuma ina kungiyar 'yan Boko Haram. Na lura cewa kuna abokantaka da matata.
kuna aika sakonni kace idan in ka ci musu ga sakon da ka aika rana kaza kace kaza tace kaza kace kaza tace kaza kace kaza tace kaza tace to ina baka kashedi idan baka fita harkan matata ba duk abin da zai faru da kai da iyalinka baki daya kai ka ja na farko dai sunan ka wani kana aiki a wuri kaza
kuma kana anguwa kaza
kana anguwa kaza abokin ka sunan shi ware
sunan matar ka kaza
sunan da ita ce ba san ta san komai sunan matar ka kaza ƴaƴan ka ware na farko kaza
ga dole kiyaye
tace ga abincin da ka fi so ga karfe nawa kake karfe kaza kake tafiya wurin aiki ga hanyar da kake bi ga hanyar da kake dawowa to dan ka san cewa ina kallon ka
da dole ne da bi wanda
ba sai kai ko wane ne na san komai da komai game da kai kashedi nake baka idan ka kara duk abin da ya faru da duk wannan da mutanen da na ambata kan kaza habawa tana aika wani a gida da fata ke zane tana kallon shi haba sai ta ga mutumin ka zufa ta kama shi ya tashi zubar tace ne ya faru ne haka ina ya iya ansawa ne tace wai nan da nan ya je ya sassauta dukkan a hanyoyin sadarwa da yake abin ya fice daga WhatsApp ya fice daga Facebook duk kowane ya sassauke shafukan shi kai nan gwamma bai tsaya a nan ba ita wannan wayar da yake amfani da ita ma da take iya hawan internet ya je saida ta ya je so
wadda ba ta hawa internet
ba abinda take da kira sai kira yace abin sai ce kai shi social media nan yana hana addini baya bari shi yana addini kaga yace a daga wannan lokacin ya kamata yana sallah yana ibada abinda ya kamata yi kenan saboda haka shi daga yanzu alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
shiga shirba shanu shine sana gujewa abinda babu ne ba na san shiga cikin sa ne zauna domin zama da mutunci shine niki nema gayyata ayyafi in babu gayyata baki ma kare ne zamana yafi saboda ba ni san da inja da masiyin saran kokofi na fi san zama da mutunci ga wanda ke gane girmana shiru ta da baka da kowa
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.